kamar yadda rahotanni da kuma zanen aikin make cewa wasu kunne bakin wake ne da ake zargin yan boko haram suka yi shiga butu da zuma shiga cocin katolikar ke garin Nishuwa to sai dai ku kafin nasu karasa cikin cocin sai da marabban da ke jikin su ya tashi wannan nan take biyu suka mutu yayin da aka ce na uku su yi rantaya na kare kamar yadda wani dan sake da ke yankin ya tabbatar
da sanin safe da suka sa to wani hali ake ci nan shiwe yanzu
kawai yanzu rulun yan sanin jiyar adama mata ƙarin haske ba tukunna to sai dai ko kakakin rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar adama suleiman baba ya ku tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya bayyana halin da ake ciki a yanzu
bayanai da muke samu yan boko haram ne da sanyin safiyar nan so uku suka yi yunkurin shiga a majami'a ta catholic da take nan Ashuwa to Allah da ikon sa sun yi kokari su shigo ne ta asibitin nan da yake a Hade da wannan coci to bom aka ce ya fashe su kuma su yan boko haram dan guda biyu sun mutu daya an ce ya gudu wannan su ne bayanai da muka samu jami'an mu ma kaman su je wajen sun je sun tarar da abun ya riga ya faru amma bayanai da muke samu ya nuna cewa babu asarar rayuka akwai wata wanda ta dan samu rauni ne kadan aka kai ta asibiti su kuma an boko haram din abun fashewan yayi fata-fata da sassa na jikin su
shi da wannan hari na kuna bakin waken na mako zuwa ne yayin da ake ci gaba da hada hancin sakamakon zaben goma da kuma yan majalisa da kuma jihar da aka kada a jiya wanda yanzu haka ma an fara kawo sakamakon kananan hukumomi zuwa shirkatar hukumar zaɓe da ke nan fada jiha to sai dai ku yayin da ma ake jiran bayanin sakamakon a hukumance tuni fa wasu kusassun jami'ar APC da ke mulki a jihar Adama suka bayyana farin cikin su da yadda zaben ya gudana cikin lumana Dr. Mahmud Halilu Ahmad wanda ku da shi ne ma aka fafata a zaben fitar gari na jam'iyyar ya ce fa akwai abin lura game da zaben na jihar Adamawa
alhamdulillahi an yi zaɓuɓɓuka lami lafiya ba sami hatsaniya ba duk da dai mutane ba su fito kamar yadda suka fito a zaɓuɓɓuka na shugaban ƙasa ba amma dai wannan kima ba laifi kuma mutane sun fito sun kakkare ƙuri'unsu lami lafiya saboda haka muna so kamar yadda aka yi wannan Allah ya ba mu dawwammamin zaman lafiya kuma a kulli yawmin idan al'umma sun tattaru a ƙarƙashin inuwa guda suna abu ɗaya a riƙa kamanta adalci a daina fifita wasu akan wasu idan an yi haka kullum za a yi kamar yadda Bahaushe ya ce duk wanda ya da kyau zai ga da kyau
koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne da kuma kasa kunne domin jin jam'iyyar da ta lashe zaben Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.